ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan shine darasi na 121 a karatunmu na littafin al-adabul mufrad littafin al-imam al-bukhari rahimahullah. zamu karanta hadisi na 578 zuwa hadisi na 581 insha Allah. wadannan hadisai al-imam al-bukhari ya tsara su a wuri guda saboda bayani akan hukuncin zama a bayan gari. hukuncin zama a bayan gari don haka yasa al-Imam Bukhari yayi babi na 262 da sunar Babul Arabiyya. wato babin da ke bayani akan hukuncin zama a daji, abinda ake nufi da al-arabiyya shine sakanul badiya, zama a daji, mutum ya zauna a cikin jeji. wannan yana da kalmomi guda biyu wanda suka zo cikin hadisi. ana cewa al-arabiyya kuma akan ce masa at-ta'arrubu, at-ta'arrub. ibn Hajar a cikin Fathul Bari a mujallar na 13 shafi na 41 yace abinda ake nufi da at-ta'arrub ai as-sukna ma'al a'rab, mutum ya bar zama a gari ya koma yana zama da larabawan daji. wato kamar a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ke yace wa huwa an yantaqil al-muhajiru min al-balad allati hajara minha فيسكن البدو فيرجع بعد هجرته عربيا. زمان النبي صلى الله عليه وسلم متن yayi hijira ya bar kasarsa, sannan kuma daga baya sai koma zama a daji. kaga bayan hijira ya koma zama tare da larabawan daji. wannan shi ake kira al-arabiyya ko a kira shi at-ta'arrub, wato mutum ya maida kansa mazaunin daji shine at-ta'arrub. al-littafin an-nihayatu fi gharib al-hadith da juz'i na 3 shafi na 300 da shafi na 202 ibn al-asir yace wal a'rab asali larabawan da ake kiran su al-arab sune sakinul badiya, su ne waɗanda ke zama a jeji. larabawa kashi biyu ne, akwai larabawan birni akwai larabawan ƙauye. larabawan daji su ake kiransu al-a'rab. min al-arab alladhina la yuqimuna fil amsar, wadannan larabawan ba sa zama a cikin birane, ba sa zama a cikin garuruwa, wala yadkhuluna ha illa li hajatin, ba sa ma shiga cikin gari sai dan wata bukata da ta bijiro na rayuwa. Da kamar yanda ka sani ne, a kowace kasa ana samu larabawa, akwai mazauna birni, akwai mazauna daji. Su wadannan da ke zama daji makiyaya ne, saboda haka ba su da wurin zama guda daya, suna kaura. To idan mutum ya koma da rayuwarsa a zama a daji, wanda shi ake nufi da ta'arru, kamar mutum ya koma rayuwa irin ta larabawan daji, don haka yasa Imam Bukhari yayi babi akai, menene hukuncin mutum ya kaura ya koma daji yana zama. حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي قال حدثنا ابو عوانة الامام ابو عوانة سنه الوباه بن عبد الله المولى يزيد بن عطاء اليشكري عن عمر بن ابي سلمة المخزومي عن ابيه عمر بن ابي سلمة يكربو حديثا daga babansa shine ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف جيكان عبد الرحمن بن عوف صحابي النبي صلى الله عليه وسلم انا cikin ahadu fuqaha al-madina idan ana tarihin malamai sune malaman farko a garin Madina jikan Abdurrahman bin Auf Allah ya kara masa yarda an Abi Huraira wato ya karbo hadisin nan daga Abu Huraira qala Abu Huraira yace al-kaba'iru sab'un manyan laifuka guda bakwai ne Allah ka tsare mu. Awwaluhunna, na farkon manyan laifuka shine al-ishraku billah, shirka da Allah tabaraka wa ta'ala. Yayi babu laifin da ya wuce shirka, babu. Wa qatlun nafsi, da kuma kisan rai, mutum ya kashe rai babu haƙƙi, laifi ne mai girma. Wa ramyul muhsadati, da kage ga mata masu kamun kai. Al-muhsanati, mata da Allah ya tsare su, waɗanda suka kama mutuncin su ba su yin fasikanci, sai mutum yayi kagen zina ya jefa musu, ba karamin laifi bane. Abu Huraira yace wal arabiyyatu ba'da al-hijra, da komawa a zauna a daji bayan an yi hijira shine al-arabiyya, yani as-sukna ma'al arab, sakanul badiya, mutum ya koma daji yana zama a bayan ya hijira. Hadisin gashi ya taho mawquf ga Abu Huraira, bai jingina shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, amma hakika akwai riwayar da aka samu daga Abu Huraira din wanda ya jingina ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce al-kaba'ir, manyan laifuka su ne, awwaluhunna al-ishraku billah, na farkon su shine shirka da Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yanda ya faɗa a wannan hadisi. Wa qatlun nafsi bighairi haqqiha, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da kisan rai ba tare da wani haƙƙin kisan ta ba, haka kawai a kashe mutum ba tare da yayi laifin da ya cancanta a kashe shi ba. Wa aklur riba, da cin kuɗin ruwa. Wa aklu malil yatim, da cin dukiyar maraya. Wa firaru yawmi zahfi, da gudu a ranar da yaƙi ya rinchabe tsakanin musulmai da kafirai, shi ne ake nufi da yawmi zahfi. Kamar yanda zo a littafin An-Nihaya fi Gharibil Hadith na Ibn al-Asir, juz'i na biyu shafin 98, az-zahfu al-jaysh yazhafuna ila al-adu, a lokacin da abokan gaba suka haɗu da musulmai ana gurza yaƙi, sai mutum ya gudu, wannan laifi ne babba. A littafin Aunul Ma'bud mujallal na hudu shafin 267, malamin ya ce huwa ijtima'ul jaysh fi wajhi al-adu, abinda ake nufi da yawmuz zahfi shine rundunar musulmai su zamanto suna fuskantar rundunar kafirai a yaƙi, yani min harbil kufar, to haisu la yajuzul firaru, haramun ne musulmi ya juya ya gudu, haramun ne. Idan an kai ga irin wannan lokaci, sai dai sharadi guda, bi Allah ya zida al-kufaru al-muslimina mislai adadil muslimin. Idan yawan kafirai sun ninka yawan musulmai, to musulmai na iya gudu, wannan ba laifi. Amma matukar ba su ninka ba, to haramun ne musulmi ya gudu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ramyul muhsanat, da yin kagen zina ga mata masu tsare mutuncin su, wal intiqalu ila al-a'rab ba'da hijrati, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato sai kuma mutun yayi kaura ya koma zama a daji a bayan yayi hijira ya musulunta a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda malaman hadisi da dama sun inganta hadisin Abu Huraira al-Marfu, amma kaga shi Imam al-Bukhari bai kawo hadisin al-Marfu ba, sai kawo hadisi al-Mawquf, ya takaita maganar ga Abu Huraira, saboda shi wajen Imam al-Bukhari raf'ul hadis la yasih, jingina hadisin ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba. Amma hakika akwai masana hadisi wadanda sun tabbatar Annabi ne ya faɗi wannan magana sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kamar misali Ibn Hajar a littafin Fathul Bari mujallal na 12 shafin 190 yace sabata fi hadisi Abi Huraira, wannan ya tabbata cikin hadisin Abu Huraira, min wajhin akhar akhrajahu al-Bazzar wa Ibn al-Munzir min tariqi Umar bin Abi Salama bin Abdurrahman bin Auf an abihi an Abi Huraira rafa'ahu. Kaga Ibn Hajar yace hadisin ya inganta daga Abu Huraira, ba shakka ya jingina shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka maganar ba ta Abu Huraira bace, wato hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-kaba'ir ash-shirku billah wa qatlun nafsi. Amma asalin hadisin Abu Huraira maimakon al-intiqalu ila al-arabiyya ba'da al-hijra, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine as-sihru, shine na bakwai daga cikin manyan zunubi mutun yayi sihiri. Amma a madadin sihiri sai aka samu kalmar al-intiqalu ila al-arabiyya ba'da al-hijra, mutun yayi kaura ya koma zama a daji a bayan yayi hijira ya musulunta a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan ba hadisin kadai bake, akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri shi ma ya rawaito hadisi irin na Abu Huraira, kuma ya jingina shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana Kitabul Awsat na Imam at-Tabarani al-Mu'jam, haka nan kuma al-Mu'jam al-Kabir. Abu Huraira Abu Sa'id al-Khudri yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce al-kaba'iru sab'un, manyan laifuka guda bakwai ne. Sai ya kirga su kamar yadda Abu Huraira ya kirga: al-ishraku billah, shirka da Allah, wa qatlun nafsin lati harrama Allah illa bil haqqi, kisan rai wanda Allah ya haramta a kashe, sai fa idan akwai haƙƙi na a kashe wannan rai din, babban laifi ne mutum ya kashe wani dan adam ba tare da ya cancanta a kashe shi ba, wa qazaful muhsana, da kuma kage ga mace da ta tsare mutuncinta ai mata kagen zina, wal firaru min az-zahfi, da gudu a lokacin da yaki ya rincabe tsakanin musulmai da kafirai, wa aklu riba, da cin kudin ruwa, wa aklu malul yatim, da cin dukiyar maraya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce war ruju'u ila al-arabiyyati ba'da al-hijra, maimakon al-intiqalu ila al-arabiyya ba'da hijrati, a hadisin Abu Huraira. Ar-ruju'u ila al-arabiyya ba'da al-hijra, mutum ya koma zama a daji bayan yayi hijira. Saboda haka an samu hadisin Abu Sa'id al-Khudri. Kuma na ukun su shine hadisin Sahal bin Abi Hafma. Sahal bin Abi Hafma hadisin sa yana al-Musnad al-Imam Ahmad, yana mujallal Nabi Shafi'i 229. Yace sami'tu an-nabiyya 'ala al-minbar, naji Annabi sallallahu alaihi wasallam akan minbari yaqulu, yace ijtanibu al-kaba'ir as-sab'a, ku nisanci manyan laifuka guda bakwai. Fasakatan nasu, sai mutane suka yi shiru, falam yatakallam ahadun, babu wanda ya magana, shi ma Annabi ya shiru. Fa qala Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ce musu ala tasaluni anhunna, yanzu ba za ku tambaye ni bakwai din ba. amma wannan hikima ce ta karantarwa ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam, yakan yi tambaya a lokacin da yake magana, saboda wannan tambayar za ta zama wata alama da za ta sa magana ta zauna a ranka. Me hikima ce? Saboda sahabbai tunda sun ji Annabi ya ce manyan laifuka guda bakwai ne, kaga sahabbai za su jira zai kirga su, saboda ka ba laifi bane, shiru da suka yi ba laifi bane. Amma shi sai ya musu tambaya, ba za ku tambaye ni ba? Tambayar da ya musu din wato wata alama ce ta karantarwa, domin tambayar za ta zauna a zuciyar sahabi. Sahabi zai tuna cewa Annabi ya taba cewa manyan laifuka guda bakwai, kuma har ya tambaye mu, ashe ba za ku yi tambaya akai ba? Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kirga su ya ce, ashirku billah wa qatlun nafsi wal firaru min az-zahfi wa aklu mali al-yatim wa aklu ar-riba wa qazful muhsana. A hadisin sai ya ce wa ta'arrubu ba'da al-hijra, kaga an samu at-ta'arrub a hadisin, an samu al-i'rabiyya a hadisin. Saboda haka waɗannan kalmomin guda biyu ma'anarsu guda ne. Ma'anarsu shine sakanul badiya, mutum ne ya tashi daga birni ya koma daji yana zama, at-ta'arrub da kuma al-a'rabiyya. Ya zo cikin hadisin Abu Huraira, hadisin Abu Sa'id al-Khudri. Na ukun su wato shine Sahal bin Abi Hafma, Allah ya kara musu yarda. Hadisin sa yana silsilatu sahiha, hadisi na 2244. Akwai ma hadisin Sayyiduna Ali bin Abi Talib, Allah ya kara musu yarda, wanda Ibn Jarir at-Tabari ya kawo a tafsiri, tafsirin ayata 31 ta suratul Nisa'i, inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Wai hadisi nan ma hadisin al-mawquf, kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin Abu Huraira anan al-mawquf, bai jingina shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Haka shi ma Sayyiduna Ali yayi irin wannan karantarwar, yana kan minbari shi ma yace shirka, yace manyan laifuka guda bakwai ne, sai dai faɗa sau uku, sannan sai ya ce ba za ku tambaye ni ba, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tambaya. Kaga ya ɗauki darasi wajen manzon Allah, ce ba za ku tambaye ni ba in gaya muku bakwan, sannan sai ya kirga su. To anan tunda al-Imam al-Bukhari ya kawo mana hadisin Abu Huraira, Abu Huraira yace al-kaba'iru sab'un, manyan laifuka bakwai ne, ya kirga guda hudu: al-ishraku billah, qatlun nafsi, ramyul muhsanati, sannan al-a'rabiyya ba'da al-hijra. Amma mun kawo sauran guda uku din kamar yadda suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Me al-Imam al-Bukhari yake nufi? Yana nufin mu san hukuncin mutum yayi kaura daga birni ya koma daji yana zama, haramun ne. Al-Littafi An-Nihayatu fi Gharib al-Hadith, mujallal na uku shafi na 202, Ibn al-Asir yace at-ta'arrubu ba'da al-hijra, mutum ya koma daji yana zama a bayan hijira. Tunda me yasa ake cewa a bayan hijira ba a yanzu bane? Ya kamata mu sani a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, shi yasa suke cewa a bayan hijira. Huwa an ya'uda ila al-badiya, shine mutum ne ya musulunta a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koma daji, shine al-badiya. Wa yuqimu ma'al a'rabi, ya rika zama tare da larabawan daji waɗanda makiyaya, ba'da an kana muhajiran, bayan dacen ya taba hijira ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Ibn al-Asir ya ce wa kana man raja'a ba'da al-hijrati ila mawdi'ihi, a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon musulunci, idan mutum ya yi hijira sai ya koma wurin da dacen ya baro, min gairi uzurin, idan babu uzuri, ya uddunahu kal murtaddi, a zamanin ana daukan mutum kamar wanda ya yi ridda ne ya bar musulunci. Mutum ya yi hijira daga garinsu ya zo Madina, ya yi kaura domin Allah, sai daga baya ya koma daji yana zama, to sahabbai suna daukan shi kamar wanda ya yi ridda ne. Ba Ibn al-Asir kadai ba, Ibn Hajar shi ma ya faɗi wannan, yana Fathul Bari, mujallal na 13 shafi na 41, yace kana izaka muharraman a wancan zamani na annabi sallallahu alaihi wasallam mutun daga birni ya koma daji ya zauna haramun ne illa in azina lahu shar'u fi dalika sai dai idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka izini la shakka akwai wadanda annabi ya musu izini akwai wadanda suka zo suka musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu izini yace ku koma gida ku je ku zauna sannan akwai ka'ida ta biyu shine idan babu fitina idan zamanin da fitina ta samu aqida nan ma akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yayi izini mutum yana iya kaura ya bar binni ya koma daji idan akwai fitina to amma akwai sharuda kansa yani isharatun ila ma warada fil izn min al izni fi dalika inda hulul fitan wanda al-imam al-bukhari yayi babi akai yayi babi sunan babin at-ta'arrub fil fitna mutum ya kaura daga birni ya koma daji yana zama a lokacin da fitina ta samu aqida me matsayin sa sai bayani akai akwai hadisin Jarir bin Abdullah ya bada labari yace ba asar rasulullahi sariya ila khatam akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mayaka zuwa ga wata kabila da ake kiran su khatam sariya mayaka ce da annabi ke turawa wanda aqsa adadiha 400 suna kaiwa mutum 400 baya wuce haka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zabi dakaru ya zabi mayaka ya tura su su tafi wani yaki fa'ata sama nasun bi sujud a lokacin da aka tafi yakin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun tafi wajen kabilar khas'am sai ga wasu sun fadi suna sujuda ana yakin wato ishara ce suke na cewa su musulmai ne ba kafirai bane walamma ra'awul jaysha asra su lokacin da musulmai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ga waɗannan na faduwa suna sujuda a haf sai suka kama filla kawunan su walam yubadu bi sujudihim su damu da sujuda da waɗannan suke yi ba zani na annahu yasta'izuna min al-qatl bi sujud saboda sujuda tana iya daukan tawili an zo ana yaki sai mutum ya fadi yayi sujuda kaga zaka dauka kamar yana roƙonka ne ba zaka dauka ko yana maka ishara shi musulmi ne ba kamar yana roƙonka ne kai hakuri tunda kafiri bai damu da sujuda ba yana iya sujuda ga kowa saboda kaza ka dauka sujudar yana yin ta ne saboda yana roƙonka kar ka kashe shi fa asra fihim alqatl saboda haka kisa dai yayawaita cikin waɗanda suka yi sujuda din to bayan an gama yaki sai aka gane ashe waɗannan sujuda da suke yi suna nuna mayakan musulmai ne mu musulmai ne ƴan uwanku ba kafirai bane amma su sahabbai ba su gane ba to labari ya iso Madina wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce a biya su rabin diya to wannan wani abin misali ne ga malamai cewa me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a biya rabin diya ba diyar mutun cikakkiya ba rabi al-imam al-khattabi ya ce inna ma lam yukmil lahum diya ba'da ilmihi alayhi salatu wassalam bi islamihi annabi sallallahu alaihi wasallam labari ya iso gare shi cewa waɗannan da suka yi ta sujuda musulmai ne gashi kuma an kashe su ya ji musulmai ne to amma duk da haka manzon Allah bai ce a biya diyar su ba kamila sai ya ce a biya rabi rabi me yasa li annahum aanu ala anfusihim bi muqamihim bayna dhahranayil kuffar saboda su suka cutar da kawunan su su suka zalunta kawunan su a ka'idar musulunci a farkon zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam in ka musulunta zaka yi hijira sun musulunta sun ki yin hijira suka zauna a tsakankanin kafirai wa kanu kaman halaka bi jinayati nafsihi wa jinayati ghairihi sai zama kamar mutum ne ya mutu amma laifin an raba shi gida biyu rabi laifinsa ne rabi laifin wani saboda haka sai aka biya shi rabi na wancan laifin ɗaya rabin ai laifinsa ne wato hikimar da ta sa manzon Allah ya ce a biya su rabin diya kenan fatasqutu hissatu jinayatihi min ad-diya saboda haka tunda laifinsa rabin laifin nashi ne kaga bai kamata a bashi diya kamila ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ranan yace ana bari'un min kulli muslimin muqimin baina afkuril mushrike ku sani babu ruwana da duk wani musulmi wanda ke zama a tsakanin kafirai babu ruwana da shi daga ranan manzon Allah ya faɗi wannan kaga magana tana da girman gaske manzon Allah yace babu ruwana da shi ana bari'un min kulli muslim duk wani musulmi da ke zama a tsakanin kafirai babu ruwana da shi saboda haka sai sahabbai suka ce ya rasulullah walima ko me yasa kala sai manzon Allah yace la tara ya narahuma matukar wato wutan gidaje biyun suna hangen juna wanda malamai ke cewa kamar yanda yazo cikin mirqatul mafatih wa illatu li bara'atihi sallallahu alaihi wasallam yani la yasihhu wa la yastaqimu lil muslim an yusakina al kafir bai inganta ba kuma bai dace musulmi ya rika zama da kafiri ba wa yaqrubu minhu ya rika kusantar kafiri bai dace ba walakin abin da yafi dacewa manzon Allah yace yabudu ya nisanci kafiri bi haisu la tataraa narahuma ta yanda inda za a kunna gida wannan a kunna wuta a wannan gida a kunna wuta a wancan gida mutanen wannan gidan ba za su iya hangen wutan can ba manzon Allah yace to indai ya kai ga haka babu laifi wani irin nisa kenan kai ka san nisan yana da tsawon gaske shi yasa malami yace fa huwa kinayatun anil bu'dil ba'idi wato kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana ishara ne a samu makuran nisa a tsakanin gidan musulmi da gidan kafiri to saboda haka daga wannan lokaci Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta wa musulmi ya zauna da kafirai haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin sa yana cewa la yaqbalu Allahu azza wa jalla min mushrikin ba'da ma aslama amalan Allah ba zai karba aikin wani kafiri a bayan ya musulunta ba mutum ne ya musulunta amma Allah ba zai karba aikin sa ba hatta yufarikal mushrikina ila almuslimin sai ya bar zama da kafirai ya dawo zama da musulmai inji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kaga hijira sai ta zama dole tunda annabi sallallahu alaihi wasallam da farko dai ya ce babu ruwansa da duk wani musulmin da ya zauna tsakanin kafirai na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai karba aikin duk wani mutumin da ya musulunta sai ya bar zama da kafirai hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 369 saboda haka waɗannan hadisai sun tabbatar a zamanin farko haramun ne musulmi ya zauna wato da kafirai haramun ne dole ne mutum ya kaura ya bar zama da kafirai amma lokacin da aka yi fathu makka fa lokacin da makka ta zama birnin musulunci daga ranar da makka ta zama birnin musulunci nusikha fardul hijra sai Allah ya shafe hukuncin wajibci na kaura din amma duk da haka illar zama da kafirai din tana nan saboda haka an haramta shi illa dai wancan hukuncin aka samu saukin sa maimakon a ce wane Allah bai karban aikin ka koko mutun ya barranta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da haka haramcin zaman ya tabbata saboda akwai hadisin Ikrima wanda ya bada labarin hadisin Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas yace unasan min almuslimina kanu ma almushrikin wato an samu wasu mutane musulmai suka kasance suna tare da kafirai yukassiruna sawadal mushrikin ala rasulillah idan ya kasance mutane sun hijira su dawo madina kaga kafirai za su riga ganin muna da yawa saboda suna hada lissafin su da adadin musulman da ke tare da su to wannan gani da suke suna da yawa ya cutar da su kansu kafiran wanda shi yana daga cikin abin da zai iya hana su musulunta na biyu musulmai kuma da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam zaman waɗannan yan uwa tare da kafirai ya ƙara yawan kafiran ta yanda ya zama abin tsoro ga musulmai to sai zaman waɗannan musulman tare da kafirai bai zama alkhairi ga musulmai ba shine sai Abdullah ibn Abbas ya ce fayati sahm fayurma fayusibu ahaduhum fayaktuluhu nan lokaci idan yaki ya tashi kifiya ta samu musulmi, musulmi ya mutu, shine sai Allah subhanahu wata'ala da kansa ya saukar da aya ta 97 ta suratul nisa'i. Allah madaukake ce innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, wadanda mala'iku suka zo daukar rayukan su alhali sun cuci kawunan su, yanda Allah ya fada kenan sun riga sun cuci kawunan su. Me yasa? Saboda tambayar da mala'iku za su musu, kalu fi makuntum, wani hali kuke kuka kasance anan? Kalu sai musulman su ce kunna mustad'afina fil ardi, anan kasan ba mu da karfi, muna da rauni, ba mu da yawa. Kalu sai mala'iku su ce alam takun ardullahi wasi'an fatuhajiru fiha, shin kasar Allah bata zama mai fadi ba ku yi kaura? Shin dole ne sai kun zauna a tsakanin kafirai? Me Allah tabaraka wata'ala ya fada? Fa ulaika ma'awahum jahannamu wa sa'at masira, wadannan makomarsu jahannama ce, kuma makoma ta yi muni. Allah ka tsare mu. Kaga fa laifin musulmai ne suna komi amma sun zauna tsakankanin kafirai, Allah da kansa yace makomarsu jahannama ne. Saboda haka yasa Imam al-Bukhari yayi babi a littafinsa, sunan babin man kariha an yukaffira sawadal fitani wa zulmi, wato an kyamaci mutum ya yawaita adadin kafirai. Saboda yawaita adadin kafirai, idan musulmi yana zama tsakanin kafirai ya kara musu yawa, ya kara musu yawa la shakka, domin koda wata gudunmawa ake badawa ai zai bayar ko, kaga ya taimaka wajen gina kafirci. Wanda a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam haramun ne, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa, mutumin da duk ya mutu a wannan yanayi makomarsa wuta ne. Allah ka tsare mu. Fa akwai waɗanda la shakka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu izini, wanda shine abinda Ibn Hajar ya faɗa. A zamanin Annabi din an samu waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu izini. Akwai hadisin Salama bin al-Aqwa, Salamatu bin al-Aqwa, lokacin da aka samu rikici wato na shugabanci zamanin Al-Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi, wa kana zalika lamma walla al-Hajjaj imratal Hijaz, bayan kisan Abdullah bin Zubair, Al-Hajjaj bin Yusuf ya zama shike gwamnan yankin Al-Hijaz. Saboda haka ya tafi daga Makka zuwa Madina, hijira da shekara 74. A lokacin da ya zo Madina, lokacin da fitintunu suka yawaita tsakanin musulmai, fadace-fadace da kashe-kashe, shi wannan sahabi Salamatu bin al-Aqwa ya bar zama a cikin gari, sai ya kaure ya bar garin Madina ya koma kauye yana zama daji. Sahabi ne Salamatu bin al-Aqwa. Al-Hajjaj bin Yusuf ya taho Madina, lokacin da ya zo Madina ya samu ganin shi wannan sahabi, sai ya ce masa ya ibn al-Aqwa irtadatta ala aqibaika, yace ya kai Salama ka yirda, inji al-Hajjaj ta'arrabta, saboda ka koma zama a kauye. Yana faɗa mar asali hukunci yanda yake a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yana tuna ma wannan sahabi, wanda shi kuma al-Hajjaj ba sahabi bane, yake gaya ma wannan sahabi. Sai sahabin ya ce la ban yirda ba, walakin rasulullahi azina li fil badwi, manzon Allah da kansa ya min izini ya ce idan rikici ya shiga tsakanin musulmi ka yi kaura ka koma daji ka zauna, saboda tsira da addininka. To ashe kaga akwai wadanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu izini. Wannan shi yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin, yana kitabul fitan, yana kitabul fitan shine hadisin 6676, da kuma al-Imam Muslim yana kitabul imara babu tahrimi ruju'il muhajir ila istitani watanihi, hadisi na 2862. Yazid bin Abi Ubaid ya bada labarin Salama bin al-Aqwa, ba wai zamanin ma al-Hajjaj rikicin da ya auku tsakaninsa da Abdullah bin Zubair, ba zamanin bane ya kaura ya koma kauye, tun ranar da aka kashe sayyidina Usman bin Affan, ranar da intawaye suka shigo garin Madina. Lamma kutila Usman ibn Affan kharaja Salamatu bin al-Aqwa ila Rabaza, saboda haka sai Salama bin al-Aqwa ya bar garin Madina ya koma kauye, wani kauye ne da ake kiransa Ar-Rabaza, wanda Abu Zar al-Ghifari shi ma ya zauna gurin. To shi Salama da ya tafi gurin tazawwaja hunaka, sai ya samu wata mata a wannan kauye, imra'atan wa waladat lahu auladan, ta haifa masa yara, ya dinga zama a wannan daji bai dawo gari ba. Falam yazal biha, bai bar wannan ƙauyen ba sai saura kwanaki kaɗan ya rasu, sai dawo garin Madina, sai Allah ya karɓi ransa, sai aka binne shi al-Baqi'a. Allah ya ƙara masa yarda. To ba shi dai ba, don haka Ibnu Hajar ya bada misalin sahabbai waɗanda sun samu izinin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, idan rikici ya auku na fitina ta aqida, mutum ya kaura. Kamar misali Anas bin Malik. Ibnu Hajar ya bada misalin hadisin sa wanda yazo ta riwayar Amr bin Abdurrahman bin Jarhad. Amr bin Abdurrahman yace sami'tu rajulan yaqulu li Jabir, na ji wani mutum yana ce ma Jabir, yana tambayan Jabir, don Jabir yana cikin sahabbai da suka dade, ma baki min ashabi rasulillah, daga cikin sahabban manzon Allah dawa dawa suka ragu, suwa suka rage. Kala sai ce Anas bin Malik ya ragu bai rasu ba, akwai Salamah bin al-Aqwa bai rasu ba, yana kirgamar waɗanda ba su rasu ba a lokacin. Sai wani mutum ya ce amma Salamah fa qadir tadda an hijrati, Salamah bin al-Aqwa da ya koma ƙauye, ya koma zama a daji, ai ya yarda shi ba a lissafin sa cikin sahabbai. Sai Jabir ya ce la taqul zalika, karka yadda ka faɗi wannan magana. Fa inni sami'tu rasulullahi yaqulu li aslam, ba ma Salama ba, akwai kabilar Aslam waɗanda sun taho bayan sun musulunta, na ji manzon Allah yana cewa ibdu ku koma daji ku yi zaman ku. Kalu suka ce ina na khafu an nartadda ba'da hijratina, ya rasulullah idan mun koma daji ai mun yi za mu yi ridda, muna tsoron ridda bayan hijira. Wanda su ne waɗanda suka fara baƙuntar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tawagar kabila, su ne banu Aslam. Min mubar sun kai mutum 400 ta yankin Muzaina a watan Rajab a shekara ta 5 daga hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah ya maida hijiransu shine su koma kasansu su zauna. Manzon Allah ya ce antum muhajiruna haisu kuntum, idan kuna tsoron in kun koma daji kun zauna, to kamar kun yi ridda ne, ba ku bata hijiranku ba, komawar ku inda kuke zama ita ce hijiranku. Farji'u ila amwalikum, manzon Allah ya ce ku koma ga dukiyanku. Faraja'u ila biladihim, saboda haka suka koma kasansu. Akwai hikimar da ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu izinin haka, wanda Ibnu Hajar da ya kawo waɗannan labarai yake cewa wa sanadu kullu minhum hasan. Don haka la shakka akwai waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu izini su yi kaura su koma daji din su zauna, amma asalin hukunci dai haramun ne, matukar ba ka samu izini daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. To sai abu na ƙarshe game da wannan hadisin, akwai hikima ai, duk abin da ka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana akwai hikima. Meye hikimar hana mutum ya bar birni ya koma daji ya zauna? Meye hikima? La shakka akwai hikima. Abdullah ibn Abbas ya ruwaito hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya bayyana hikima. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sakana albadiyata jafa, duk wanda ya maida zamansa a daji to sai ya samu ɗabi'ar wauta. Duk wanda ya koma zama daji to sai ya samu ɗabi'ar wauta. Hadisin yana al-Musnad al-Imam Ahmad da Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, yana sahih Sunan Nasa'i, hadisin 2860. Akwai hadisin Abu Huraira wanda shi ma ya ruwaito haka din. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar duk mai zama a daji to bai rabuwa da wauta. Saboda haka malamai suka yi sharhi akan waɗannan hadisai, suka auna da hikimar da ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya koma daji ya rika zama. Kamar misali Tuhfatul Ahwazi a mujallal na 6 shafin 440, malamin yace yani man iltazama albadiyata wa lam yahdhur salatal jumu'a wala aljama'a wala majalisal ulama faqad zalama nafsahu. In mutum ya maida zamansa a daji to la shakka sallar jumu'a sai ta kubuce mara, la shakka sallar jam'i sai ta zama abu mai wahala a kunsa. Sannan majalis na ilimi, al majalis na ilimi za su kubuce masa, yana da wahala ya samu irin wannan majalisi da ake karatu ya saurara a kauye a daji abu ne mai wuyan gaske saboda haka kaga ci baya zai yi ba gaba ba al-imam qadi ya yana cewa jafar rajul idza galuza qalbuhu wa qasa idan kai ka lura da kalmar da annabi ya faɗa ma da cewa idan mutum ya koma zama a daji jafa me ake nufi da jafa ya'ani jafa qalbuhu wa galuza tabi'atuhu dabi'arsa za ta yi kauri zuciyarsa za ta bushe walam yariqa li birrin wa silati rahimin ayyuka na kirki duk za su bace mar sada zumunci zai bace masa al-qabi iyab yace wa huwa al-galibu ala sukani bawadi wannan abu ne wanda ya rinjaya ga duk mutanen da ke zama a daji idan mutun ya zama a daji yake zama to baka raba shi da waɗannan halaye li bu'dihim an ahli al-ilmi saboda sunni sanci masana wa qillati ikhtilatihim bin nas sannan suna da karancin cudanya da mutane yana gyara halin mutum mutum idan ba kauye ne idan ya zauna cikin wayayyu ranar da ya zauna cikin birni da mutane zaka ga halayen su sun canza saboda zama da mutane shi kansa ilimi ne fasarat taba'ihum taba'ihum ka taba'il wuhush saboda haka idan mutum ya koma daji dabi'arsa tana fin kama da dabi'ar dabba da take zama a daji musamman in ka dauko aya ta 97 ta suratu tauba Allah subhanahu wa ta'ala yace al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa masu zama a daji sun fi tsananin kafirci da munafinci inji Allah tabaraka wa ta'ala wa ajdaru Allah ya'lamu hududa ma anzala Allah ala rasulihi sune mafi dacewar a ce musu san abinda Allah ya saukar na dokoki ba saboda dama a daji yake zama dan haka bai san sallah ba bai san azumi ba dokokin shari'a duk bai san su ba wannan shine dalilin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akai wanda duk masana hadisi suna tabbatar da wannan akwai aibu ga mutum da ke samun sa idan ya koma zama a daji kamar misali al-Imam an-Nawawi sharh sahih muslim juz'i na farko shafin 169 shima ya kawo hadisi hujja da hadisin Abdullah ibn Abbas man bada jafa ya'ni man sakana al-badiya tajafa duk wanda ya koma zama a daji to sai ya samu wauta yace wal badiya wal badu bi ma'nan wa huwa ma'ad al hadira wal umran wan nisbatu ilayha badawi idan mutum yana zama a daji shi ake cewa al badawi al bidawa shine al iqamatu fil badiya mutum ya koma zama a daji to duk wanda ya koma zama daji dabi'arsa sai ta zama haka anan albani Allah ya masa rahama a littafin silsilatu sahiha a mujallal nabiyar shafi na 300 da ya kawo hadisin nan sai ya ce wa nahabuhu at-tagarrub a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ana magana mutum ya koma daji ya zauna sai ya ce to yanzu kuma fa mutum ya koma cikin kafirai ya zauna kamar misali mutum ya koma turai ya koma amurka ya koma ya rika zama ya maida shi gurin zaman sa at-tagarrub ila biladil garbi wal kufr min al-biladil islamiyya illa li darura akwai larura da za ta kai mutum babu shakka kamar aiki kamar karatu amma mutum ya maida wurin zaman sa babu shakka irin abin da manzon Allah ya faɗa sai ya auku gare shi saboda duk hadarin guda ce saboda ya nisanci shari'ar Allah ya nisanci dokokin musulunci sai ya ce wa kad yusammi zalika ba'dhum bil hijra albani ya ce wasu ma suna kiran shi wai kaura kuma in ka lura da yawa yanzu ana kaura musamman kasashen da ake fada Syria, Iraq, ina ne zaka ji suna ta tafiya turai da yawa suna mutuwa ma a kogi tekuna kokari su ga sun tsallaka sun shiga kasashen turai me sunan abin da suke hijira ba musulunci bane wannan hijira ne daga kasar musulmi zuwa kasar kafirai babu wannan hijira a sunnar manzon Allah wa huwa min alqalbi lil haqa'iqi shar'iyya allazi tulina bihi fi hadha al-isr yace wannan yana daga juya shari'ar musulunci wanda aka yi a wannan zamani hijira ta sunna daban take da hijira da yanzu aka canza mata ma'ana saboda haka idan ka tafi wata ƙasa kace kana neman bakar siyasa sai a ce wannan ai dan gudun hijira ne to a ka'idar musulunci ba ko ina ake hijira ba shine albani yace fa innal hijrata innama takunu fi biladil kufri min biladil kufri ila biladil islami zuwa kasar musulunci a ka'idar musulunci kuma cikin ikon Allah sai zama turawan ma su kansu a yanzu abin ya ishe su saboda haka sai suka kirawo shugaban Egypt yanzu kokarin da suke shine za a samar da wani guri a Egypt duk wani dan gudun hijira daga kasar Laraba in ya tafi sai a dawo da shi nan kaga su suna nuna maka inda ya kamata ka je ba wurin su bane ba wurin su bane duk wannan bai fi wata ba da suka tsara alhamdulillah sai babi na gaba babin 263 Imam Bukhari yace babu sakinil qura babi yake bayani akan me zama a alqariyu alitafi mu'jamul maqayis al-lugha al-imam ahmad bin faris yana mujallad na 579 yace summiyat qarya lijtima'in nasi abinda yasa ake kiran wuri alqarya menene alqarya yan aka ce alqarya kalmar larabci ne wanda har da hausa ma ana kiranta alqarya amma da larabci idan aka ce alqarya lijtima'in nasi an fada ne saboda mahadar mutane shine alqarya mahadar mutane inda mutane suka hadu to a wa fiha yani jam'ul qarya asali alqarya to jam'un ta shine ake kira qura saboda haka idan aka ce sakinil qura ana nufin mai zama a alqaryu to amma da larabci da kuma in kai la'akari da alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kalma ta alqarya tana daukan ma'ana da yawa alqarya tana daukan ma'anan gidaje na karkara ya gidaje suke na karkara wato su ne gidaje da ya zamanto aka yi su a gonaki gidaje waɗanda suke tare da gonaki za ka ga gidaje ne amma nesa da juna baka kiran wurin gari baka kiran sa daji to irin wannan ana kiran sa alqarya da larabci ga su da gidaje ne daddaya amma nesa da juna ita ma alqarya ce mutane sun hadu amma ba yawa kadan ne to sannan na biyu akwai tunga tunga wanda zaka samu mutane sun hadu kauye ne amma mutanen ba su da yawa ita ma ana kiranta alqarya kaga kauye kenan to sannan kuma birni kansa ma ana kiran shi alqarya birni ana kiran sa alqarya kamar yadda Allah tabaaraka wa ta'ala ya fada a cikin alqur'ani yana cewa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam babu wadanda muka aiko kafin zuwanka face mutanen alqaryu wato mutanen birane har ma ana kiran makka ummul qura saboda haka ashe alqarya tana daukan gidaje kadan tana daukan gidaje masu yawa amma menene al-Imam al-Bukhari yake nufi anan al-Imam al-Bukhari yana nufin masu zama a kananan kauyuka ba yana magana ne akan birni ba yana magana ne akan waɗanda ke zama a kananan ayyuka kauyuka saboda haka in ka dubi hadisan da ya kawo a gaba zaka ga suna ishara da wannan haddathana ahmad bin asim al-balkhi qal haddathana hayawat bin shuraih qal haddathana hayawat bin shuraih al-habrami قال حدثنا بقية بن الوليد الكلائي قال حدثني صفوان يعني بن عمرو السكسكي قال سمعت راشد بن سعد هكذا صفوان يجي ناجي راشد بن سعد المقرائي يقول يناجي وسمعت صوبان يجي صوبان صحابي مزان الله صلى الله عليه وسلم يجي صوبان يقول يناجي وقال لي رسول الله sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce min la taskunil kafura kar ka yadda kai zama a tunga da ta yi nisa da birni shine al kafur kar ka yadda kai zama a kauye da yayi nisa shine al kafur fa inna sakinal kafur me zama a kauye ka sakinil kabur kamar me zama a kaburbura ne manzon Allah ya gaya ma sauban qala ahmad الإمام أحمد سيفسر الكفور يأتي الكفور القرى منين الكفور سوني كانان الكريو واتو كانان كويوكا بامن ين كويوكا با إذن كويوكا سادة برني to ba a kiransa al-kafur. Suna magana akan ƙananan ƙauyuka waɗanda sun yi nisa. Tunga ce da ta yi nisa da mutane. Ƙauye idan ya yi nisa da birni, karka zauna, in ji manzon Allah. Ce karka zauna a wurin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zama a gurin kamar zama ne a kaburbura. Al-Imam al-Azhari a littafin Tahzibul Lugha, mujallad 10/114 haka yazo a lisan al-Arab. Ibn Manzur ya kawo maganar al-Imam al-Azhari a lisan al-Arab mujallad 5/150 ya'ni bil kafur. Me ake nufi da al-kafur? Al-Imam Ahmad ya fassara da al-qura, ƙauyuka sune al-kafur. To amma ba duka ƙauyuka bane ake kira al-kafur. Al-quran na'iyati anil amsari, ƙauyukan da suka yi nisa daga birane, waɗannan ƙauyuka su ake kira al-kafur. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Sauban, karka yadda ka zauna a ƙauye da ya nisa da birane, ya'ani mujtama'i ahlil ilmi, yayi nisa da inda ake samun masana waɗanda suka san addini, waɗanda za su karantar da shari'a. Hadisin yana sahihul jami'i sagir, hadisi na 7,326, silsilatu da'ifa, hadisi na 4,783. Haddasana Ishaq bin Rahawai qala akhbarana Baqiyyah bin al-Walid, har yanzu hadisin riwayar da tauce ne, illa dai kawai ya kawo ta hanyar Ishaq bin Rahawai maimakon wato ta hanyar Hayawa bin Shurayh al-Haburmi. حدثنا إسحاق بن راهوي قال أخبرنا بقية بن الوليد قال حدثني صفوان بن عمرو السكسكي قال سمعت راشد بن سعد المقرائي أكنكو أريد أن حديث متون ديني حديث متون دير ويتوشي هذا شيني صفوان بن راشد بن سعد المقرائي شيني تابعي ديجي حديث وجن صوبان قال صوبان يجي يقول سمعت صوبان ناجي صوبان يقول قال يا شيء قال لي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا شيء من أكنيكو يا صوبان لا تسكن الكفور كركزونا أكويك أنا نيسا لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور. Mai zama a ƙauyuka na nesa kamar mai zama a kaburbura ne. Kuma hadisin Hasanul Isnad kama marra, hadisin yana Shu'abul Iman na al-Imam al-Baihaqi, shine hadisin 7,518. Al-Imam al-Tabrani ya ruwaito shi amma ba daga Sauban ba, ya kawo riwayar Abu Sa'id al-Khudri yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce la tanzilul kufur, ko sauka kada ku yi a ƙauyuka na nesa, wato ko da tafiya ce ta kama ka, karka sauka a irin wannan ƙauyen da ya yi nesa da birni. La tanzilu al-kufur, manzo Allah ya ce fa inna bi manzilatil kubur, saboda suna matsayin kaburbura, ya'ani al-qura an-na'iyati anil amsar, ƙauyuka da suka yi nisa daga birane. Al-Litafi an-Nihayat fi Gharib al-Hadith, Ibn al-Asir ya kawo bayani akan al-kufur mujallad 187, yace al-kufur ma ba'uda min al-ardi anin nasi, kamar yadda al-Imam al-Azhari ya faɗa. Menene al-kufur? Ƙauye da yayi nisa, ya zama yana da nisa, kafin a isa birni sai an wahala. Fala yamur bihi ahad, saboda haka mawuyaci ne ma matafiya su biyo irin wannan gurin. Wa ahlul kufuri inda ahlil mudun, sai ya ce waɗanda ke zama irin waɗannan ƙauyuka na nesa da birane, kal amwati inda al-ahyai, kamar matattu ne a wajen raye. Fa ka'annahum fil quburi, kamar matattu ne an riga an binne su, shi ne abinda manzon Allah ya misali da su. Ya'ani hum bi manzilatil mauta, waɗanda ke zama a ƙauyuka na nesa da birane, waɗanda ba sa mu'amala da jama'a, irin waɗannan wato kamar matattu ne. Sai malamin ya ce la yushahiduna al-amsara wal juma'a wal jama'at, ba su samun halattar birane, ba su samun halattar sallar juma'a, ba a jam'i a irin waɗannan gurare. dan abinda ake lura da shi kenan. Saboda haka idan ya zama kauye akwai juma'a, kauye ana sallar jami'i, wannan ba kauyen ake magana ba. Da kaga ana wannan, to ba irin wannan kauye ake magana ba. Ana maganan wato kauyukan da ba a ma sallar jami'in babu juma'a, to irin wannan kauye ai kamar zama a wurin kamar matacce ne, in ka zauna gun kamar ka mutu. Al-Imam Nawawi al-Litafi Sharh Sahih Muslim juz'in na 8 shafi na 204 ya kawo al-Athar an Umar ibn Khattab, Allah ya kara masa yarda. Sayyidina Umar shi ma yace ahlul kufuri hum ahlul qubur, masu zama a kauyuka na nesa da birane su ne mazauna wato kaburbura, ya'ani al-qura al-ba'ida an al-amsari wa an al-ulama. Haka al-Imam Nawawi shi ma ya fassara, yace duk wani kauye da yayi nesa da birni ba a kulawa da addini wannan kauyen, to karka zauna a wurin. Shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, kamar yadda al-Imam al-Asari ya faɗa cikin Tahzibul Lugha, yace kadurwiya an Muawiya, shi ma Muawiya bin Abi Sufyan, annahu qala, yace ahlul kufuri hum ahlul qubur, kamar yadda sayyidina Umar ya faɗa. Me dalili? Fal jahlu alaihim aglab, jahilci ya fi rinjayar mutanen da ke zama a irin waɗannan kauyuka. Wa hum ila al-bid'a wal ahwa'il mudilla asra, irin waɗannan wato sun fi saurin auka ma bid'a da al'adu waɗanda ke ɓatar da mutane. Saboda haka in ka tafi irin waɗannan ƙauyuka za ka samu suna da miyagun al'adu, ana bori da maita da wane ne irin wannan al'ada mara kyau. In ka tafi irin wannan ƙauye za ka same shi tili, saboda sun yi nisa da maganar Allah da ta manzo. Dama abin da ke raye zuciyar mutane kenan. Idan ana jin qala Allahu qala Rasulullah, wallahi kar ma ka ce a daina kaza, in dai kana karanta ayar Allah da hadisin manzon Allah. A kwana a tashi sai an nemi sabon Allah an rasa, saboda jama'a suna jin Allah ya hana, manzo ya hana, sai kaga an bari. Jama'a sai kaga suna kama gyara halayensu. To amma waɗannan ƙauyuka babu Allah ya ce, babu manzon Allah ya ce. Saboda haka me zai faru? Shaidan shi zai zama jagoransu. Akwai littafin sharhin al-adabul mufrad da ake kiransa Fadlullahi Samad fi tawdihil adabil mufrad, ina cikin sharhin da aka yi ma al-adabul mufrad na farko, Imam al-Jilani ya yi magana akai. Hakanan al-Imam Sanani al-littafin sa at-tanwir sharh al-jami' sagir yace al-kufur yani al-qura li'annaha la yashhadu ahluha al-jama'at wal al-jum'a, abinda yasa ake tsawatar wa mutane kasu zauna a irin waɗannan ƙauyuka, saboda ba a sallar jam'i kuma babu juma'a. Duk ƙauyen da ya zama babu wannan to ka tashi. Fa inna sakin al-kufur ya'ani fi bu'dihi an tahsil al-ajri was-sawabi ka sakin al-qubur, ta wajen samun lada ga mai zama a irin waɗannan ƙauyukan. Kamar mutum ne an riga an binne shi, kaga shi da aikin lada sun yi ban kwana, wanda aka riga aka binne wanda ya rasu ai ba ya aikata wani abin da za a ce ya samu ƙarin lada. To haka wanda ke zama a irin waɗannan gurare, la yumkinuhum kasbu ta'ati min ta'ati. Al-Imam Sanani yace fihi nahyun an sukunil mahallatil ba'ida anil khairatil ukhrawiyya, saboda haka ba wai ƙauye kawai ba. Al-Imam Sanani yace wannan hadisin abin da yake karantar da mu, an hana musulmi ya zauna a wajen da zai nisanci aikin alkhairi, a wajen da zai nisantar da shi tunanin lahira. To wannan kaga ba wai sai ƙauyuka kawai ba, hatta birane din zaka samu musulmi ya shiga tsakankanin kafirai, zalla unguwar ba musulmi, masallaci ma babu. Saboda haka irin wannan guri zai kama haya ya zauna, in kaga yayi sallar jami'i sai ya zo cikin gari. Kaga irin wannan mutum ya kai kansa ne ga halaka. Shine abinda al-Imam Sanani ya faɗa, min al-ilmi wal amal, yaranka iyalinka sun yi nisa daga ilimi, sun yi nisa da aiki. Fa shabbaha sakin al-qura bi ahli al-qubur, saboda haka manzo Allah sai ya kamanta masu zama a irin waɗannan ƙauyuka na nesa kamar waɗanda ke zama a cikin kaburbura, ya'ani kal amwat, la yajduna aliman wala amran diniyan, ba a samun malami guri, ba a samun wani al'amarin addini a guri, to bai dace da musulmi ya zauna ba. To an ba a haka, kafin mu gama karatu ya kamata mu dauki bayanin Ibn Taymiyyah da ya a cikin littafin Iqtida'u Siratul Mustaqim, yana mujallal na farko shafin 146. Ibn Taymiyyah yace ba wai sharrin yana tare da wuraren zaman bane, kowane da alherin sa, ƙauyen yana da alherin sa, birnin ma da alherin sa. Ja'ala sukunal qura yani yaktadi min kamalil insani fil ilmi wad-dini wa riqatil qulub ma la yaktadihi sukunal badiya. Amma idan ka duba wanda ke zama a birni ya fi samun kamala ta halittan dan adam. Halittan dan adam me ke baka kamala? Shine ka samu ilimi, ka samu addini, ka samu taushin zuciya, ka samu guzurin kiyama. To ka samu kamala ta rayuwar dan adam, ba za ka samu wannan kamala ba sai a ina? Sai a birni. Saboda haka a ƙauye ba a samu wannan. Kama annal badiya, to amma ƙauyen ma da alherin sa. Me alherin sa? Inji Ibn Taymiya yace tujibu min salabatil badani wal khuluqi wa matanatil kalami. In kana neman wato abin da ke sa mutum ya zamanto yana rike da harshen sa na asali bai canza ba, to sai ka je ƙauye. Saboda da zaran mutum ya shigo birni, yaren sa ma yana gurbata yana tashi. Wato shi yasa a zamanin jahiliya, idan aka haifi yaro, ko da yaron manyan mutane ne, farko za a dauke shi ne a kai shi ƙauye ya girma. Saboda idan ya girma a ƙauyen, ya fi tashi da tarbiya, ya fi tashi wato da kyawun ƙira da halaye na ƙwarai, wanda shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kai shi ƙauye a nan ya girma. Allah ya sa mun gane. Sai ce saboda haka kar a ɗauka ƙauyen gaba ɗayansa babu alheri akwai. Wato hadha huwa al-aslu. Sai Ibn Taymiya ya ce wannan yayi magana ne akan asali. Kar a ɗauka ƙauyen da birni dukkansu sharrin yana tare da su, lala. Ana magana ne ga yanayin addini, abinda zai amfani lahirarka. To idan kana duba lahirarka, lallai babu shakka zaman ƙauye haɗari ne. Lizalika ja'allahu ar-rusula min ahli al-qura. Saboda haka Allah in ka dubi al-Qur'ani a suratu Yusuf aya ta 109 ya tabbatar mana duk manzanni ya aiko su ne daga wato manyan garuruwa, ba daga ƙauyuka ba. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli al-qura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim wa ladaru al-akhirati khairul lil ladhina taqaw afala taqilun. وذلك لان الرسل لهم الكمال في عامه الامور. Idan aka ce manzanni duka a birane suke, to sai ka duba kuma ai cikin halittar dan adam ba kamar manzo. Manzo shike da kamala hatta fi nasabi. Don haka yasa Allah tabaraka wataala da ya tashi magana akan ƙauye sai ya ce al arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi wallahu alimul hakim. La'akari da haɗarin zaman ƙauye yana raba ka da ilimin sunnar manzon Allah, shine ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi. Fa qala subhanahu anil a'rab innahum ashaddu kufran wa nifaqan min ahli almadina wa ahra minhum alla ya'lamu hududa alkitabi wa sunna. Saboda haka yace idan ka auna tsakanin ƙauye da birni, abinda Allah yake tabbatar mana shine idan ma kana maganan kafirci ne, sai Allah ya ce na ƙauye yafi na birni. Idan kana faɗin munafinci ne, Allah ya ce na ƙauye yafi na birni. Idan kana ɗaukan jahilci ne, jahilcin ƙauye yafi na birni. Duk Allah sai ya faɗa mana cikin aya guda. Saboda haka Allah ya kwatanta mana wato haɗurra koko muhimmancin zama a kowane daga cikinsu. Saboda haka idan aka ce jahilci a ƙauye yafi yawa game da hudud ma anzalallahu ala rasulihi al-hudud, waɗanne dokoki ne Allah ya saukar ga manzo, kaga akwai sallah, akwai zakka, akwai azumi, akwai haji, akwai ilimin aure da sauransu. Duk waɗannan ka tara in ka je ƙauye sai ka ga babu su. Zaka ga musulmi a ƙauye amma duk waɗannan bai san su ba. Al'adu sun rinjayi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kansa, sai ya zama ya dace da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa. Saboda haka sai ya ce kuma ba wai al'arabu ana nufin mazauna daji na larabawa ba ne. Ya ce lafazin al'arabu huwa fil asli ismun libadiyatil arabi, wanda ke zama a daji ba larabe, shi ake kiransa, su ake kira al'arab. Fa inna kulla ummatin laha hadira wa badiya. Sai ce to ba larabawa ba ne, duk duniya kowace al'umma tana da birni tana da kauye sai ka auna da shi karka dauka idan aka ce al'arabu sai ka ce larabawan kauye a'a kauyawan ku su ma sun shiga wannan saboda ko ina akwai mazauna birni akwai mazauna kauye yace sawa'un dakhalu fi lafdhi al'arabi am lam yadkhulu fa hadha al'asl yujibu an yakuna jinsul habira yani afdal min jinsil badiya dan haka la'akari da wato zama a birni da kuma zama a kauye kai ka tabbata bisa ga ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah zama a birni shine mafi dacewa ga wanda ke so ya tsira da addinin sa ya tashi a kiyama wato yana cikin masu rabo Allah ya samu gani sai babi na gaba babi na 263 albadu ila tilai haka ne babul badu ila tilai الإمام البخاري يأتي بابي أكن شجع داجي إلى التلاء إزواج تودي متين يشجع داجي يهاو تودي إن أكتي التلاء كما رأينا زوا لسان العرب مجلل نتوقف شافين تلاتين دا شدة كلمة التلاء شيني المفرد مجرى الماء من أعلى الوادي إلى بطون الأرض جمع شيني أكيرا التلاء tudu shine attala'a idan aka ce tuddai shine attila'u wato ina ga mutumin da zai bar birni kuma ya shiga kauye ga hadisi da aka yi ta magana game da zama a daji to shin zama a dajin ba fa'ida ne ba amfani ne to sai kawo wannan babi dan ya nuna maka babu shakka zama a dajin yana da kuma amfanin sa haddathana Muhammad bin Sabbah al-Jarja'i قال حدثنا شريك بن عبد الله القاضي قال المقدام بن شريح الهارسي عن أبيه بابن سشين شريح بن هاني الهارسي قال شريح بن هاني يجي سألت عائشة عن البدوي ناتم بي عائشة الله كارمة يرده كمدى متن يفتا يتفداجي شين البدوي تفيا داجي قلت نتشي وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو شان النبي يا كسانتي يكن تفي داجي يكن تفي داجي يا زونا فقال نعم سي عائشه تتشي قريكو النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدو يا كسانتي يكن تفي داجي الى هؤلاء التلاء زوا ga wadancan tuddai da kake hanga yaje ya zauna wasu lokuta ya dawo so ashe ba wai tafiya daji ba wai zama a dajin ake magana ba wai tafiya na dan lokaci na yan kwanaki wannan ba laifi bane sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sunan abi daud kitabul jihad bab ma jaa fil hijra wa sukunal badwi hadisin nan dai amma riwayar al imam abu daud yanda hadisin yazo sa'altu aisha ta radiyallahu anha anil badawati na tambayi aisha game da الخروج الى البدو والمقام به متن يفتا زوا داجي يجي يا زونا نا كwanaki kafin ya dawo فقال سي تچي قال رسول الله صلى الله عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو الى هذه التلاع منزو الله يا كسانچي يكن فتا زوا داجي غا ودانچن تودي تصونوكا دا كاكي هانغا وانه اراد البداوه مره akwai wani lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam yayin nufin tafiya daji din fa arsala ilayya naqatan muharrama sai manzon Allah ya aika min wata taguwa ita wannan taguwa budurwa ba a taba hawanta ba inji Aisha min iblis sadaqa fa qala li sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Aisha urfuqi ki sassauta ma wannan taguwar budurwan taguwa wato karaman karami ne daga cikin kananan rakumi ki tausaya saboda ba a taba hawansa ba saboda haka idan kin hau ki sassauta kar ki tsananta saboda Aisha tana ta dukan wannan rakumin da aka bata fa innar rifqa lam yakun fi shay'in qattu illa zanahu manzo Allah yace sassauci bai taba zama cikin wani abu ba face ya kawata shi ashe sassauci yana kasancewa hatta ga dabba ko da dabba ka hau ka kama dukan sala bai kamata ba ولا نزئ من شيء قط الا شانه حديث ينا صحيح سنن ابي داود hadisi na 2478 silsilatu sahiha hadisi na 524 a riwayar al-imamu Ahmad bin Hanbal Aisha tace kharaja rasulullah ila al-badiya manzon Allah ya fita zuwa daji ya tafi daji ya kan je daji ya zauna wasu kwanaki ya dawo me ya kai shi ila iblis sadaqa ai ba a tara raƙuman zakka da ake hadawa a cikin gari a daji ake tara su ashe kaga zaman dajin ma da fa'idar sa manzon Allah ya tafi fa a'tani sa'ahu ba'iran gairi da ya dawo ya ba mu matansa kowace ta samu ragumi amma ni ba a bani ragumi ba sai aka bani wata yar karamar taguwa sa'aba mai wahalan sha'ani inji Aisha saboda haka sai na kai da kuka na ya rasulullah a ataitahunna ba'iran gairi duk matan ka ba su ragumi banda ni fa a'tani ba'iran adaman sa'aba manzo Allah ya bani ragumi amma ragumi yana da wayan sha'ani sai fukul nace sai ya ce min Aisha urfuqi bihi ki sassauta ki tausasa mu wannan taguwar fa inna rifqa la yukhalitu shay'an illa zanahu wa la yufariqu shay'an illa shanahu anan tunda an samu hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tafi daji me yake kai shi me yake kai annabi sallallahu alaihi wasallam daji kamar al-imam al-khattabi sharhin hadisin sharhin sunan abi daud yace yakhruju ila al-badiya li husul al-khalwati wa ghayriha manzon Allah yakan tafi daji saboda kadaita saboda kebanta shine al-khalwa akwai lokacin da mutum yana buƙatar kadaita saboda ka ba inda ya dace mutum ya tafi sai daji in ka je daji zaka samu wata nutsuwa ta daban wanda ka dade da samun irin ta a zaman da kake a birni kamar inda Ibn al-Asir shi ma ya faɗa cikin Nihayat fi Gharib al-Hadith yana juz'i na farko shafin 109 yace fihi kana idha tamma li shay'in bada har ma akwai wani hadisi da ake cewa idan damuwa ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ma bar gari ya tafi daji saboda idan ya tafi dajin akwai wata nutsuwa da mutum yakan samu saboda zaman birni akwai hayaniya da sauransu amma in ka tafi daji zaka ji wuri yayi tsit saboda haka zaka samu damar tunani yani yushbihu an yakuna yaf'alu zalika liyab'ud 'anil nasi wa yakhlu bi nafsihi saboda manzon Allah ya nisanci mutane ya samu damar kadaita yayi ya makansa tunani saboda haka mutun ya fita zuwa daji lokuta sunnar manzon Allah ne kuma ba shakka malamai sun yi magana akwai fa'idoji masu yawan gaske saboda baya ga cewar motsa jiki ne gare ka idan ka fita ka tafi dajin nan sannan akwai damar at-tafakkuru fi khalqillahi tabaaraka wa ta'ala zaka samu damar tunani game da halittun Allah sannan zaka samu damar sassauci madamuwar da kake ciki domin ka'ida ce shi yasa malamai suke cewa idan damuwa ta same ka anan ka dade kana cikin ta ta ki rabuwa da kai to ka dan yi tafiya ka bar gurin ka koma wani gu wato cikin ikon Allah idan ka kaura sai Allah ya bar damuwar a gurin wannan hikima ce ta Allah damuwa ba ta bin dan adam saboda haka shi yasa al-imam shafi'i yake cewa tasafaru fa inna fi safari khamsu fawaidi ku yi tafiya ana samun fa'idoji guda biyar ga tafiya tafarruju hammin wa iktisabu ma'isha wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi zaka samu tafarruju hammin zaka samu sassaucin damuwa duk mutumin da ya tafiya to zai samu sassaucin damuwa shi yasa Bahaushe yace kowa ya bar gida ya bar shi idan damuwar tana gida kaga ita ma ta barka saboda haka duk wanda ya bar gida damuwa ta mar to insha Allah damuwar ma ya batta to da zaran yayi tafiya yana barin damuwar a wurin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake shiga daji me yake kai shi yani at-tarwih anin nafsi wal ibtiad anin nasi saboda manzon Allah ya hutar da ransa saboda ya samu kadaita ya samu wato nisantar mutane wanda yana daga cikin fa'idoji na kaura mutum ya tashi daga wannan guri ya je wannan guri to shi wannan ba kaura bace da zaka bar gari gaba daya wato shine kamar shakatawa na sunnar manzon Allah idan akwai ma tafiyar shakatawa ita ce wannan shine jifa mutum ya shiga daji amma ina ga shiga dajin a yanzu sai kai shiri ko sai mu karanta wannan na karshe haddathana abu hafs bin ali al-fallas قال حدثنا ابو عاصم har yanzu hadisin Abu Asim Al-Dhahhak bin Makhlad Ash-Shaybani an Amr bin Wahb bin As-Saqafi qala ra'aytu Muhammad bin Abdullah bin Usayd yace naga Muhammad bin Abdullah bin Usayd idha rakiba wa huwa muhrim idan ya hau abin hawa yana cikin harami wa ba'a thawbahu ala mankibihi sai ya dora mayafinsa akan kafadarsa wa waba'ahu ala fakidaihi ya tattaro ya dora akan cinyarsa fakultu sai nace ma haza menene wannan kala sai yace ra'aytu Abdullah bin Mas'ud yaf'alu misla haza naga Abdullah bin Mas'ud yana yin irin wannan amma wannan hadisin bai inganta ba in ka duba tahzibul kamal fi asma'ir rijal hadisin yana da rauni saboda asali a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya shiga harami bai kamata ya bude jikinsa ba wanda zaka ga mutane da yawa suna in sun tafi umra ko sun je aikin haji zaka ga namiji ya bude kafadarsa ba daidai bane lokaci daya kadai ake bude kafada shine idan za a yi dawaful qudum dawaful qudum ko da dawaful umra ko dawaful haji dawafin farko da ka shigo makka shine wanda zaka bude kafadarka ai wannan dawafi wannan sunnar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam yanda yazo cikin sharh sahihi muslim juz'i na 8 shafi na 175 amma kana gama dawafin fa sai ka rufe kafadarka bai kamata namiji ya zauna ya bude kirjinsa ya cire mayafi gaba daya ko ya dora a kafada yanda hadisin nan ya nuna ko mutum ya cire mayafin ya dora akan cinyarsa kaga kenan saman jikinsa dai babu komi kenan abinda yake nunawa kamar wai Abdullah bin Mas'ud yayi hadisin yana da rauni ba a san mutum ya bude kirjinsa idan ya shiga ihram sai a lokacin da zai yi dawaful qudum shine dawafi na isowa makka wannan dawafi shine kadai ake banda shi babu wani dawafin ma da mutum zai bude jikinsa a lokacin da zai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka fada daidai Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك